sirrin ismullahil azam ne, wani yana neman wato Allah ya bashi wata addu'a ne, wani yana neman ga abubuwa da iri iri haka bayan Allah suke shiga halwa, wani ma zai shiga halwa ne Allah ya bashi dama ya rubuta littafi ko tafsirin Qur'ani ko hadisi ko kuma wato wani ilimi wanda bayan Allah za su amfanu. To shi Muhammad Bakari da yazo sai ce shi kuma yana son Allah ya bashi, tunda Allah ya ce ayi wa annabi salati, inna Allaha wa mala'ikatahu ko yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu. To yana son Allah ya bashi wani salati wanda wannan salatin zai kere ma dukkan salatai, ya shiga halwa ya kulla kanshi yayi alwala na sanafila daga farilla sai nafilbili sai azumi abin da yake tayi kenan har tsawon shekara 25. To sai mala'ika ya zo masa da salatul fatihi a takadda na haske, a takadda na haske, a takadda na haske, ya ce gashi. Da aka zo aka ɗauki takaddan nan ba ta da gaba ba ta da baya, ya layalace kuma har yanzu tana gidan tarihi. Duk inda aka juya gaba ne, duk inda ka juya za ka karanta. Sai ya zama malamai sai suka duba lafuzzukan ciki, sai suka ga duka ya yi muɗabaka, ya yi muwafaka da salati, ba wata kalma a ciki wanda ta zama ta fita daga cikin ƙa'idan salati, babu a ciki. Sai ya zama salatin salati ne, kuma a lafazin salatin da abin da salatin ya ƙunsa, ba wani salati tunda ake salatai da ya zo da abin da lafazin da salatul fatihi ta zo da shi. Saboda misali, idan ka ɗauki salati da yake cikin dala'ilul khairat, za ka ji ya ce Allah ka yi salati wa annabi adadin rairayin ƙasa, wani salatin kenan. Wani zai ce Allah ka yi salati wa annabi adadin ganyayen bishiya, wani zai ce Allah ka yi salati wa annabi adadin gashi da yake duniya a jikin mutum ko a jikin aljani ko a jikin tsuntsaye ko a jikin dabbobi, wani zai ce ka yi salati wa annabi adadin bishiyoyin da suke duniya. Kowa dai da abin da yake faɗa. Salatul fati da yake ita shakundum ce da ta zo sai ta ce Allah ka yi salati wa annabi Muhammadu gwargwadon yanda yake a wajenka. Shi kuma annabi incontable ne, kaga ai ƙasa tana da iyaka, tana da limit. To darajar ƙasa da duk abin da ƙasan ta ƙunsa ba ta yi kwatan kwacin kwatan kwacin kwatan kwacin kwatan kwacin, wallahi ɗaya cikin trillions ɗin darajojin manzon Allah ba. Saboda ita kanta ƙasan darajar annabi ne ya sa ta zama ƙasa. Sai aka ce to wani salati za a zo a kwamfiyarin ɗin shi a auna shi a gwada shi da salatul fati ya yi daidai da salatul fati a ilmance kenan kafin a zo ta hanyar da wannan ya samu da ta hanyar da wannan ya samu. Sai aka ga to duk salatin da aka ɗauka, misali mu ɗauki Ibrahimiyya, ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad warham ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majidun. To ta zo da lafazuzzuka guda bakwai, amma da yake muna son mu yi istishhadi ne ba sai mun kawo bambancin lafazuzzukan ba. Akwai wanda yake cewa wa azwajihi, akwai wanda yake cewa wa zurriyatihi, duka a cikin lafazuzzukan Ibrahimiyyan yanda ta zo mabambanta da ikhtilafat ɗinta. To amma key point ɗinmu, mahallul shahid ɗinmu a nan shi ne, ita salatu Ibrahimiyya ta ce Allah ka yi salati wa annabi Ibrahim ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yanda matsayin annabi Ibrahim yake a wajenka. Haka salatu kama sallaita ala Ibrahim, haka yake cewa kama rahimta ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim, kaman yanda annabi Ibrahim yake a wajenka. Ita salatul fati da ta zo kuma sai ta ce Allah ka yi salati wa annabi Muhammadu gwargwadon yanda annabi Muhammadu yake a wajenka. Idan dai kowane salati yanda ka roƙa haka Allah zai yi, idan dai kowanne salati gurgurdan lu'ulu'u ko diamond din lafazin da aka yi amfani da shi shi zai daga darajar salatin na rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa qaran qasatan natsa idan akwai salatin da kai salatul fati kar Allah ya tashe ni ana wallahi babu saboda wannan ya ce gurgurdan yanda Annabi Muhammad yake a wajenka to kaga a zahirance to a koma ta hanyar da ta zo wasu sai suka ce to sun ji amma ai salatu ibrahimiya daga Annabi ta zo wannan kuma salatul fatihi daga wali ta zo Muhammad Bakari sai muka ce to hanyar da salatul fatihi ta zo manzon Allah bai bar duniya ba tanda ya fada hanyar cewa za akwai wata hanya da bayin Allah za ku dinga samun wasu abubuwa amma ba sabuwar shari'a bane gaggata abin da nazo da shi ne misali ina hadisin da yace lam yabqa minan nubuwa illa almubashirat yanzu zan tafi zan bar duniyar nan manzon Allah yace amma zan bar muku wani abu a baya za su dinga gaya muku abubuwan da za ku yi wanda zai amfane ku masu fa'ida sahabbai suka ce sai wani hanya domin sun tambaye shi wamal mubashiratu ya rasulullah ya ma'aikin Allah menene almubashiratu yace wali yayi mafarki a zo mishi da wani abu wanda zai zama fa'ida ga al'umma ta shine arru'ya as-saliha ashe idan salatul fati ta zo irin wannan hanya kuma manzon Allah ya ce akwai irin wannan hanya to kaga ba mu da kura cewa salatul fati dan ta zo ta hanyar wali tunda annabi ya ce daman za ta zo ta irin wannan hanyar to da abinda annabi ya faɗa kai tsaye daga shi aka samu abun da abinda kuma ya faɗa ya ce zai zo ta wani duk daga annabi ne wannan zai zo daga gare ni wannan zai zo daga wani annabi ne duka ya faɗa wannan hanyar tashi shi ya faɗa wancan hanyar shi ya faɗa ashe kaga in dai mutum ya san ka'ida to babu wani kura babu wani rikita a tsakanin salatul fati da ibrahimiya cewa wannan ba daga annabi ba wannan daga annabi wannan matakin kenan mataki na uku fuska na uku shine dan me zamu ce wahayi akai dan me zamu ce mala'ika ne zo da shi sai mu ce ayya Allah sarki rashin sani kaza take kwana kan dani wai Muhammad Bakari ne a tarihin musulunci a duniyar musulunci a malaman musulunci a waliyan musulunci a zamanin musulunci a sansanin musulunci wai ya fara zuwa da irin wannan kalaman ko kuma a baya kafin shi da bayan shi an yi an gaggata shi ayar ta tambaya kenan idan cewa wali mala'ika ya zo gurin shi ƙarya ne to ka fara ƙaryata waliyan da Allah ya tabbatar a cikin Alkur'ani cewa wali an mala'ika yana kawo musu saƙo na farko mahaifiyar Annabi Musa ka fara ƙaryata ta ayar da ta yi magana a kanta domin ba annabiya ba ce wali ya ce kuma waliyar ta wata al'umma ba ta kuntum khaira ummatin ba ta wata al'umma ne amma za ka ji nassin Qur'ani fa yana cewa wa auhayna ila ummi Musa na yi wahayi wa mahaifiyar Annabi Musa idan wani ya ce ba a wahayi wa wali sai annabi ko manzo to ya ƙaryata wa auhayna ila ummi Musa dan ummu Musa ba annabiya ba ce wali ya ce kuma amma Qur'ani ya tabbatar da cewa ya mata wahayi mun ji ɗaya sai ta biyu mahaifiyar annabi Isa Maryam ba annabiya ba ce ba manzo ba ce wali ya ce amma har mala'ika ya zo gurinta suna hira ya zo ya same ta kuma Qur'ani ya tabbatar har yake cewa annabi ya faɗi tarihin shine inda Allah yake cewa wadhkur fil kitabi Maryam ka gani ko idin tabazat min ahliha wadhkur fil kitabi Maryam Allah yana cewa ka faɗi tarihin Maryam ya Rasulullahi iza arsalna ilaiha ruhana me Allah yace fatamassalalaha basharan sawiya da Allah tabaraka wa ta'ala yace na aika na tura mata mala'ika kaman yanda za a tura wa annabi malaika haka Allah yace na tura wa Maryam malaika to shikenan da malaikan nan yazo ya same ta barkaji abin da aka yi hatta san da ta mare shi so kuma ta karbi sakon da yazo da shi bayan mari da tai kuma ta karbi sakon kai Muhammad Bakari ya ce maka ya maru malaika to yanzu da yace ya maru malaika kake gani lokacin da yazo mata a bashariya ta ganshi iza arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha fa arsalna kai fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya sai canja daga malaika sai yazo a mutum kuma a yanayin yanda yazo janta irin zamane irin nasu na mata ba wani rufa jiki can haka to da haka da ta ganshi sai ta ce a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya me ya kawo ka guri na kai ba mijina ba kai ba muharramina ba ka zo ka same ni a wannan hali wannan kai mutumin banza ne yana murmushi ta daga hannu sai ta mare shi sai murmushi ta saki na hudun sai rike hannun sai kama aljihunta sai hura shine sai cikin ya shiga a wannan lokacin shine qur'ani yace fa ajaa hal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasayan mansiya qur'ani ya fadi haka to wa'annan kisoshin duka gaba daya idan mutun yace ba wanda ya isa malaika yazo jin shi in ba annabi ba da Allah bai ƙaryata wannan ayar da tace malaika yazo jin Maryam kuma Maryam ba annabi ya bace waliya ce kaji biyu sai na uku mutanen annabi Isa ana kiransu hawariyawa su 12 ne kuma malaika na zuwa musu da sako kuma dukkan su ba annabawa bane waliyai ne kuma qur'ani ya faɗi cikin suratul maida yana cewa wa iz awhaytu ka gani ko ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli wa iz awhaytu nayi wahayiwa hawariyawa kuma hawariya wannan waliyan zamanin annabi Isa ne wato ina son in tabbatar maka cewa a cikin alqur'ani akwai waliyai burjik irin abin da Muhammad Bakari yayi da awa da shi qur'ani ya tabbatar da cewa ana yi kuma ana ma waliyai din kaji na uku kenan hawariyawa mahaifiyar annabi Musa ita ce ta daya Maryam biyu hawariyawa uku sai kuma Uzair shine na hudu shi kai tsaye ma ya dinga magana da Allah kafin tukunna a sirka malaika a tsakani kuma qur'ani ya tabbatar da wannan aw kallabi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ala anna yuhyi hadhihi allahu ba'da mautiha fa amatahu allahu mi'ata amin thumma ba'asa qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawmin kaga wannan uzairu ne Allah yayi magana da shi bayan yayi magana da shi sai kuma ya turo masa malaika kaga na hudu kenan fa kuma duka a cikin alqur'ani kai sanda ta kai ma Maryam alaiha salam abinda za ta karya da safi malaika yake kawo mata kuma sai sun yi hire tashi tafi na biyar kaga zuma da muke sha na'am suratul nahli aka mata sura ma surar kudan zuma to zuman nan Allah yace yana mata wahayi wa auha rabbuka ila an-nahli an takzi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushun Allah yace yana wa kudan zuma wahayi to idan ka ce duk wanda yayi da'awa na wahayi ya zama annabi Allah sarki ashe muna da annabawa zuma ashe annabawa muke sha ashe kudan zuma ba saboda haka anan Muhammad Bakari dole a yarda da abin da yazo da shi in dai akan maganan wahayi ne za a soke salatul fati to ba za ta samu gurin suka ba wallahi ba za a soke ta ba sannan mu koma hadisi mu dauko bulugul maram mu dauki kitabus sala mu dauki babul azan babun kiran sallah ga hadisin Abdullahi ibn Zaid amma isnadin Abu Huraira rawin hadisin kuma ka san da diraya da ruwaya da matnu dukkan su sai ka duba su daga farko sama kenan tsakiya ƙasa ka tabbatar da tasihihancin hadisin ko tarsihancin hadisin kafin tukunna ka dauka kai istishhadi da shi ya zama ka sa shi a cikin mustalahat na ka'idodin hadisi to falillahi alham wannan bangaren mun sha daidai gurgudu mun sha kuma mun sha yadda wasu hatta cikin waɗanda suke jijjiwa wasu yanzu suna Sudan mutum sai a can ya tarke masa wannan bangaren kuma sai ya kira ka daga can kuma zai rubuta exam akan mustalahat na hadisi ka gaya mishi kuma daga can abin da ka gaya mishi ya fada kuma yace kuma ya dawo nan ya dangala wando to anan abin da nake so in fada shine Abdullah ibn Zaid lokacin da shugaba ya dawo daga Mi'raj yaje karko sallah sai aka ce to ya kamata a samu wani abu da zai dinga nuna alamar lokacin sallah yayi domin bayan ya dawo da sallah Jibril ya biyo bayan shi yazo ya nuna masa lokutan sallah to abin da ya rage kuma shine shela sanarwa lokaci yayi to ya za a yi sai aka dinga muhawara wasu suce a dinga hura usul annabi ya ce a ba zan yi koyi da nasara ba wasu suce a dinga buga galangalan sai ce ba zan yi koyi da yahudawa ba wasu suka ce a dinga fito yace ba zan yi koyi da sabi'awa ba wasu suka ce a dinga kunna wuta annabi ya ce a in an kunna wuta ai abin da kunne zai ji shi ake so saboda in aka ce za a kunna wuta a dutse wani yana gida wani ya dan fara gengedi to wutan za ta biyo shi daki ne ta ce ga na an kunna nufi ta kaje ayi sallah to ai abin da zai yi murya shi ake bukata to dai har muhawara dai ta kai bango aka ce to yanzu kowa ya je gida ya ga menene ya dace abin da zai yi Abdullah ibn Zaid yana koma gida yayin alwala ya dinga nafila kaga kenan ya shiga halwa ƙwariya ƙwariyan halwa yanda Muhammad Bakari yayi alwala ya kuya shi ma haka yayi alwala ya kuya amma na awoyi ne nashi shi kuma na Muhammad Bakari shekaru ne nashi shikenan yana ta addu'a lokacin bacci yayi dan kwanta a cikin baccin nan sai ga mala'ika da wannan kiran sallan da muke yi wanda mala'ika ya dauko ya kawo mishi waliyi ne sunan waliyin Abdullah ibn Zaid yazo yana gewa yashi yana gewa yashi yana lakkana masa har ya iya asuba tai ya fito ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga abin da jiya wani mutum ya gewa yani yazo min da shi sai ce karanta in ji sai karanta kiran sallah daga farko har ƙarshe sai ma'aiki ya girgiza kai sai ce ka san waye wannan mutumin da yake gewa yaka yace ban sani ba yace zaka jibrilu yace eh ga kuma annabin arai yace mala'ika jibrilu ne kawo maka wannan takaddan wannan kiran sallan a takadda ta hacce idan ka ce salatul fati ba za ka yi ba dan daga wali ne ba daga annabi ba to muna tuhumar ka muna kalubalantan ka muna kama kwanan ka muna takuman ka muna dukunkunan ka ka ajiye kiran sallah dan daga wali ne ba daga annabi shi dai annabi da aka zo yace haka ne to na rantsa da Allah salatul fati da annabi yana nan Muhammad Bakari yace gashi zai ce haka ne yanda aka gaya wa Abdullah ibn Zaid jama'a idan ka koma kuma gefen masu sukan cewa salatul fati an yi da awan cewa wai salatul fati a takadda ta haske basu yadda ba tunda an ce wahayi duk wanda yace mala'ika ya zo mishi da sako an masa wahayi ya nada kansa annabi ba za su yi ba to mu koma cikin gidansu mu dauko al-uqudud durriya na Ibn Taymiyya aje abincika babin da ya magana akan yakin tatar sauran wata shida ai yakin tatar kafin wata shidan ta zo yake cewa za a yi yakin tatar kuma za a kashe mutane kaza kaza babban almajirin sa shine Ibnu Abdul Hadi yace gafarta malam kace insha Allah yace bazan ce ba kace insha Allah yace a'a ai wahayi aka mun zai faru kuma wahayin da aka yi min ba abin da ya isa ya canja wannan wahayi dan haka ko in ce insha Allah ko ban ce insha Allah ba tunda wahayin daga Allah ne to sai abin ya tabbata yace ranka ya dade na yadda amma dai wala taqulli shay'in inni fa'ilu zalika gada illa an yasha Allah Allah ne yace in kace abu ko abin zai faru ka sirka abin da insha Allah yace a ya matsa hannu yace to qultuha ta'liqan la ta haqiqan yace ka matsa hannu ne shi sa na faɗa amma ko nace insha Allah ko ban ce ba sai abin ya faru dan Allah duk wanda yake wata aqida in ka cire sufaye almajirin ibn taymiya ne kowane bangare ne almajirin ibn taymiya amma sai gashi kuma yana cewa an masa wahayi ka koma kuma ibn abdul wahhab a cikin abdurrarus saniya shafi na 15 zaka ji ace duk abin da yake dora mutanen sa malaika ne yake kawo mishi ta hanyar wahayi yake nuna mutanen sa shifa ibn abdul wahhab din nan kusan zamani dai suka yi da shiru tijjani yanzu ana maganan hijira ta da shekara 1150 dai dai kusan wannan lokacin haka suka yi da shiru tijjani amma kaji ya ce wai malaika yana zuwa masa da sako ana masa wahayi ka taba ji sun ƙaryata nasu na cikin gidansu to sai namu mai tsada saboda haka jama'a musulmi in dai akan wahayi za a kora salatul fati dan amma wali wallahi ba za ta koru ba in dai gaskiyan za a dauka gashi a gani karara a dauki hujja ai amfani da ita akan cewa lallai ba wanda ake wahayi sai wali wallahi tallahi ba za a kora salatul fati ba saboda haka wannan aya da muka karanta yanzu da Allah tabaraka wa ta'ala yake faqadahunna saba samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amra Allah yace yana kowace sama wahayi to kenan kaga ana son a tabbatar maka banda annabawa ana ma wasu abubuwa ma wahayi to in Muhammad Bakari yazo a matsayin sa na dattijo salihin bawan Allah yace an masa wahayi aka duba abun wahayin bai yi sabani da Qur'ani da hadisi ba domin abin da yace an masa wahayin daman Qur'ani yace ayi ya saba da Qur'ani abin da yace an masa wahayin hadisi yace ayi ya saba da hadisi bai saba ba domin salati ne Allah yace sallu shi ma yace Allahumma salli yace shi aka bashi Allahumma salli aka bashi kaga da yazo yace to jama'a an mun wahayi an ce a daina sallah kaga ya saba da Qur'ani sai a ce a'a ya saba da hadisi sai a ce a'a amma abinda annabi yazo da shi shi yake dada gaggatawa ba wani sabon abu yazo da shi ba daman akwai maganar salati sai dai lafuzan da yazo da shine zaka ce ya dan bambantu da wasu salatai lafuzin ne kawai amma maganan umurnin ayi salati akwai a Qur'ani akwai a hadisi akwai a ijma gamuwan magabata tun daga sahabbai har wannan zamanin da muke ciki to wannan shine jama'a musulmi akan maganan wannan gurin da muka yi faqada kunna saba samawatin fi yawmaini dinnan shi sa muka danya da zango muka dan buda hajar mu saboda in ba irin wannan gurin ba wani lokaci in aka samu wannan damar to sai a tintube da shi wato yanda abin yake shine idan kana tafiya sai kai tintube da dutse to ina baka shawara dawo ka dauke dutsen ka kau da shi gefe saboda kar wani ya zo yayi irin yanda kai to abin da yasa in muna tafiya muka zo wani guri sai gurin ya zama daman ana muntsinin mu a gurin ana mana takulkuli a gurin ana mana dundu a gurin ana rankwashin mu a gurin ana kai mana naushi a gurin ana dunkula hannu a kai to in mun zo gurin mu kuma sai mu yada zango mu yi bayani daidai gwargwado wanda yake da rabo zai gane ashe abu kaza haka abin yake shikenan to kaga sai ya fahimci yanda abin yake maganan kuma cewa salatul fati wai tafi qur'ani babu inda aka faɗo wannan fa ka san duka tunda ana maganan salatul fati ne ko a cikin jawahirul ma'ani ba inda aka faɗo wannan amma dai an yi maganan akwai maziyya akwai afdaliyya abinda ake magana shi qur'ani zancen Allah ne yafi salatul fati daraja fi alqur'ani amma ladan salatul fati kuma ya fi ladan saukan qur'ani ana maganar lada ne tsagwaron qur'ani ya fi salatul fati daraja ladan salatul fati kuma yawansa ya fi ladan qur'ani yawa kaji inda magana take a fahimci maganar ga salati ga qur'ani waye fi wani qur'ani ga ladan qur'ani ga ladan salati waye fi wani ladan salati inda maganar take kenan bari ka ji yanda abin yake manzon Allah ya ce man qara alqur'ana falahu bi kulli harfin asharu hasanat la aqulu alif lam min harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun manzon Allah yace duk wanda ya karanta alqur'ani a kowane harafi yana da lada goma yace ba ina nufin alif lamin harafi ɗaya ba kenan a ina nufin a harafi ne la harafi ne ma harafi ne idan kace alif lamin goma goma su uku nawa 30 kenan idan kace alif lamin kana da lada 30 to harfofin alqur'ani daga bakara zuwa nasi da muka yi binciken kwakwa sai muka samu harfofi ne 320,000 to 330,000 to kai multiplying din goma goma so 320,000 to 330,000 zai baka lada 1,320,000 to 330,000 lada 1,320,000 to 330,000 to dauki salatul fati ɗaya tak ka karanta Allah yace in kai salati ɗaya zai ma goma to shikenan dauki taran salatin Allah aje a gefe ba mu daya kaddara a cikin ɗayan nan ka aje tar a gefe ko barka ji shi Allah yace in kai salati ba da lada zai biya ka ba da salati zai biya ka hikimar Allah anan wai zai biya ka da kalmomi ne domin salati kalmomi ta kunsa to shikenan Allah zai biya ka da salati to aje salati tara dauki salati daya kaddara yafi haka ma kaddara a cikin salati daya kalmomin Allah guda goma ne to dauki kalmomi tara ka aje da salati tara a can ka dauki kalma daya ka koma qur'ani ka ji abinda Allah ya ce qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ina bimithlihi madada Allah ya ce kalma ta guda ɗaya tak a mayar da rafunan duniya da tekun duniya ta wada bishiyoyin duniya a maida su alkalma ganyayen bishiyan duniya a maida su takardu a zo a dinga rubuta ladan kalma ta ɗaya. Allah ya ce, tekun duniya za su kafe su ƙare a matsayinsu na tawada. Bishiyoyi za su ƙare a matsayinsu na alƙalma. Ganyaye za su ƙare a matsayinsu na takardu. Kalma guda ɗaya ba ta ƙare ba. Da Allah an fahimci inda na nufa? An gane inda na nufa? Allah zai biya ka, in kai wa Annabi salati, zai biya ka da salati ne. Ma'ana zai biya ka da kalmomi to kalmar Allah daya tafi ladan ibadun mutanen farko da ƙarshe wannan kenan na bangaren Allah sannan Allah zai ce kowane mala'ika ya ma salati daya kuma mala'ikun Allah sun fure da yin ƙasa yawa dan Allah idan dai za a auna ne da lada don na ganin ai za a yi saukan Qur'ani miliyan kafin a samu ladan salati daya wallahi lada ake magana a wannan fuska kenan fuska na biyu Shehu Tijjani sai ya gaya mana yace karatun Qur'ani saukan Qur'ani yana da fuskoki biyu akwai sauka da ake samun lada akwai sauka da ake samun lada kuma yake hawa akwai sauka kuma da ake samun wato rashin samun lada akwai sauka kuma da ake samun zunubi sai kawo wani hadisi da annabi yake cewa rubba qari'il qur'an yaqra'ul qur'an wal qur'an yal'anuhu so da yawa mutum zai dauko qur'ani yana karantawa amma duk harafi yana tsine masa annabi yace shi kuma wannan in yayi karatun qur'ani duk harafi ba lada zai samu ba zunubi zai samu sai Shehu Tijjani yace to waɗannan suna da fuskoki guda hudu akwai qira'atul khassi akwai qira'atu khassil khassi sai ce akwai qira'atul ammi sai ce akwai qira'atu ammil ammi sai ce qira'atul khassi da qira'atu khassil khassi darajar salatul fati bata isa ta zo da darajar qur'ani ba haka Shehu Tijjani yace amma kuma qira'atul ammi da qira'atu ammil ammi ma'ana sauka ta ammi da ammin ammi to shi kuma a gurin salati ɗaya ma ya fi sauka 6,000 ko sauka 600. Dalili, kara saukan ammi, wanda ake kira ammi shi ne, Qur'ani ya ce banda zina shi ne kuma wajen aikata zina, banda luwaɗi shi ne, banda ƙarya shi ne, banda caca shi ne, banda yaudara shi ne, kuma gashi yana da Qur'ani a kansa. To wannan ya karanta Qur'ani ba lada yake samu ba zunubi, sai ce to saukan wannan da salati salati yafi saukan wannan koda ko wannan zai yi sauka 600 ko zai yi sauka 6000 tunda duk sauka in yayi zunubi zai samu shi kuma mai salati in yayi sauka lada zai samu sai ce to da saukan ammi da ammin ammi salati yafi su amma saukan khassi da khassin khassi kuma qur'ani yafi su ina fata ana gane zancen to amma da aka tashi iyayen sharri kakannin sharri ina ka fito sharri ina zaka sharri sai aka juya aka kwalmada aka juya sai aka ce wai ɗan dariku suna da abin da yafi alqur'ani wai shine salatul fati kuma abin da zai baka tausayi ya baka mamaki duk wanda yayi maganan nan wallahi na rantse muku da Allah ba wanda ba mu rubuta mishi takarda ko mu je ko mu rubuta mishi takarda mu zauna akwai wanda suka sani an goro ga mukabalin da muka yi da su ya kai su uku kusan shekara 8 tare da yuce a baya suka tattaro shugabannin reshi a ƙarshen kwalta an goro gu aka yi zama saboda aka nuna musu nace ai ni nace babu ne ku da kuka ce akwai sai ku nuna suka zo wannan ya bude babu wannan ba sai kuma aka dawo da jawahirul ma'anin hannuna wai aini na san inda yake bude nace karfin hali barawo da sallama ni in ce babu ku ku ce akwai ni da nace babu kuma ni zan nuna to tun daga lokacin sai aka dawo maganan aka dena a angorogo da sun tuso a gaba suna ganin ai suna da wani marka da za su kama basu san mun jiriya ba to da suka kai hannu suka ji nayi shokin ai ba wanda ya sake dawowa kuma dalilin wannan karatun da na dinga yi a ƙarshen kwalta akan salatul fati ai su suka tsikaro ni na dinga kuma Allah ya taimaka a ciki aka samu tubabbu wallahi an samu to saboda haka jama'a musulmi muna gaya muku ne dan kada a hada ku fada da waɗanda Allah ya yarda da su su bayin Allah nan da kake gani wallahi ko abu ba haka ban suka fada Allah yana barin nashi ya canja wannan abun ya koma yadda suka fada ina hadisin da yake cewa ma ra'ahul mu'minuna hasanan fa huwa indallahi hasanu ina hadisin da yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi shay'in ahabba ilayya min maftaradtu alai sai sake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in sa'alani yace wallahi ina da bayin da ina shirye zan yi abu in suka ce ga yadda suke so zan banna wannan nasu saboda yanda suke a wajen Allah da yanda kaddarin su da yanda matsayin su yake a wajen Allah to wannan shine jama'a musulmi abin da ya shafi salatul fati mun fi masu cewa ma salatul fatihi tafi alqur'ani mun fi su yawan mahaddata kuma mun fi su gangarawa gangaren a cikin mu wanda suka san qur'ani suka rubuta qur'ani yake kansu daga yara matsakaita matasa samari muna da su waɗanda inda za a zo a yi ƙato bayan ƙato ƙatuwa bayan ƙatuwa to anan ne zaka ga abin yayi ki wallahi to amma kawai da yake mu ka san an gina mu akan boye kai yawa an gina mu akan kankan da kai duk inda mutum ya kai in banda izini dole ma to mutum buya yake ana zakulo shi su kuma mutum bai kai ba yana haka sai an gan shi a gani to da yadda suke haka muke na rantse da girman Allah in sun iya fitowa su yi magana kar Allah ya tashe ni Allah da yadda suke da nuna kai haka mutanen mu suke da nuna kai da fariya da nuna akwai abu wallahi da magana ba su isa su yi ba to saboda haka shehunanmu da suka faɗa abin da suka faɗa babu tuntuɓe a cikin maganganunsu duk abin da suka faɗa wallahi haka ne kuma akan wannan dalilan ai na ga musu a lokacin da muka yi wani zama wani mukabala da su an gurugu nace to hujja dai yanzu an wayi gari abiya kasance kuma abiya bayyana na fi karfin ku to yanzu ga nabiyu azo a rantsi da qur'ani abinda na fada haka ne ai alwala duk wanda ba shi da gaskiya Allah ya kashe shi ba maganar cewa ya je gida ya mutu a gurin yawa duk wanda ba shi da gaskiya Allah ya kashe shi a gurin wallahi tallahi akan sun tafi za su zo su dawo akan wata mas'ala wallahi har yanzu zaman da ba a yi ba kenan har na bar an goro gwanna dawo nan to gaskiya kenan in ka ce kana da dalili yanzu misali mu in mun ce muna da wani abu da ladan sai fuladan qur'ani ana ta jayayya ai ba cewa muka yi abin yafi qur'ani ba kuma waye kai mu sanin qur'ani waye kai mu kai ƴaƴanmu da jajircewa su yi karatun qur'ani ga gidan shehu dan almajiri a Kano daga lokacin da aka bude makarantan shekara 50 irin waɗanda aka yaye mahaddata alqur'ani mahaddata sanda aka tsince mahaddata a makarantan mutum 50,000 mahaddata qur'ani gidan shehu dan almajiri gashi na a Kano a gida daya fa a Kano gida daya banda ka zo Bauchi banda ka zo Jos banda ka je Gombe banda ka je Kaduna banda ka je a gida daya muna da mahaddata 50,000 to tunda ake duniyar kungiya har kungiya ta gama duniyar cinta wallahi tallahi ba za a samu mutum 20,000 mahaddata ba in kuma akwai alissafo su a fada hadda dai da muke hadda wallahi a fada amma shikenan da an zo sai a ce wai ai mu ba ruwanmu da qur'ani mu ne ba ruwanmu da qur'ani wane mutum mala wane mutum wai ana cewa wai mu ne ba ruwanmu da alqur'ani to alhamdulillah ni anan plateau state ina cikin working committee na alƙalan musabaka su alƙalan musabaka ina daga cikin masu tantance su mu musu workshop kuma galibin su a kashi 100 kashi 95 da wasu dugo su ne kuma haka dole za su rusa na a gabana gyara can dole ka gyara dauke can dole ka dauke mai da can gurin dole ka mai da kuma ai unity fm ne suke sa karatun za su sa kuma za su ji kuma sun sani to yanzu ai akan qur'ani ake musabaka to ina daga cikin elders cewa gabanni masu tantance alƙalan musabaka ina ciki ba plateau state gaba ɗaya ba local government ba ni ba local government bane state ne gaba ɗaya kuma ina cikin working committee din na musabaka na jihar plateau fa kuma ina cikin speakers wanda in abiya ta so dole zan tashi in yi lecture akan alƙalai waje kaza ku gyara hukunci kaza kuma duk alƙalin da za a ce alƙali ne a musabaka galibin su mahaddata qur'ani da ka'idodin qur'ani su tajwidi da sauransu to misali ni a wani gida nake ni ba dan gidan Shehu Ibrahim bane misali to in ba mu dauki qur'ani da muhimmanci ba na je in koya in zo na koyar da ku ba ku ba su fa nake dai ku daman yan gida ne ai to amma su din na wajen gida ban koya a gidanmu ba in gidanmu ba a iya ba a koya mun kuma na je su din ina gyara musu ku iya kaza to da ka gaskiya guda ɗaya ce alhaqqu ya'lu wa la yu'la alai to wannan shine jama'a musulmi mu ba mu san a taba mana shehunmu ba mu san a taba mana muridanmu ba mu san a taba mana charbunmu ba mu san a taba mana farin kyallanmu ba mu san a taba mana jawahirul ma'aninmu in kana da wani kura kana da wani kura sa mana rana mu shiga gidan TV yawa ɗan social media su zo su dauka wanda ba shi da nauyi ya fadi kasa warwas ba duniya sai ta gani ba to amma a tsaya kawai a cikin mutanen ka zaki a cikin mutanen ka jarumi amma an ka shigo cikin mujammala ai haka yake faruwa ai da so da ka ga abinda qur'ani ya fadi anan wallahi gaskiyar muhammad bakari ne so da ka abinda qur'ani yace faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini yace wa auha fi kulli sama'in amraha ko wato kowace sama sai Allah ya mata wahayin al'amarinta inji Allah tabaraka wataala kuma al'amarin nan nata wato shine wahayi kaman yanda wato alqur'ani ya fada kuma kowace sama kenan Allah ya tabbata mana ubangiji tabaraka wataala yana mata wahayi kuma yace ya mata ado shine wazajjan sama'ad dunya sai yace bi masabiha wa hibza Allah yace zalika taqdirul azizil alim to bayan nan me kuma Allah yace
bayan araro fa qulan zartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa samud
Allah tabaaraka wa ta'ala yace fa in aradu fa qul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa samud Allah madaukakin sarki yace fa qul kace fa in aradu idan suka kauda kai wato su mutanen makka kenan da barin kiran da kake musu zuwa su zo su yi imani inja Allah tabaraka wa ta'ala sai yace fa qul kace anzartukum ni dai na nuna muku abin da ya kamata ku ji tsoro menene wannan shine sa'iqatan wato shine tsawa da malaika jibrilu yayi wa wato garin sadum da mutanen garin sadum dukkan su suka mace kuma ya dauki garin ya kifata misla sa'iqati adin wato shine kwatancin tsawon da aka yi wa adawa wa samuda da kuma wato samudawa wato dukkan su aka halakar da su da wannan tsawa din sai Allah ya sake cewa
yaza ja'atuhumur rusulu min bayna aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah qalu law sha'a rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun
izda atumur rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون الله يتي إذ جاءتهم الرسل يا عند من زني سكا زو مسو سوا سو متان مكة أمتان مكة سوا مسلمي كو كافري أعا كافري من بين أيديهم واتو تقبن سوا من كلبهم هكا ننتباين سوا وانا با داري بارا نكون لوكا تيسنا زوا سكاو مسو ساقو abin da sakon ya kunsa shine Allah ta'budu illa Allah kar ku bautawa komai kar ku bautawa kowa sai Allah da ya halice ku qalu sai suka ce law sha'a rabbuna inda Allah ya ga dama la anzala malaikatan da sai saukar mana da malaiku su mana wa'azi ba mutane ba so da ka tunda mutane ne ƴan uwa mu suka zo da sako ba mu yadda ba in Allah yana son mu yi imani te turo malaiku da fukafukan su mu gansu ka ji fa inta kici in ba haka ba mutane sultun bihi kafirun wallahi abinda aka aiko su da shi ba za mu yadda ba ba za mu gaskata su ba saboda haka min butulce mun kafirce da abinda aka aiko su wai sai dai a aiko musu malaika to bayan nan me Allah kuma yace
fa amma ado fastakbaru fil ardi bighayri haqqi wa qalu
ga abinda suka ce Allah yace fa amma adun amma su adawa su ne mutanen nan masu garin jiki manya manyan mutane aka ga mutun yaje zai yi itace da za a yi girki a gidansa in yi haka sai dibi bishiya goma ya zuba a kwangi kaga a bishiyan nan mutane in wani ya hawo zai dibi mangoro in aka yi haka da shi har da shi za a diba a zuba a kwangi haka zaka ga sun dauki mutane suna haka suna dubawa kamar yadda kiyashi yake hannunka haka suke duba ga wasu mutsi-mutsin mutane irin kuma halittan mu domin irin halittan mu haka irin halittan su yake dan wanda ya fi tsawo da girma a cikin su in ya tira gaba ɗaya yana shiga gajimare wato in zai tafiya dole sai dai a tsuguna haka zallau zallau amma in ya mike wallahi kansa yana shiga cikin gajimare to kaga wannan halitta kuwa yanda Allah ya yi ta subhanallah in ba Allah ya kare ba dole ta ji kanta kuma shi annabi hudun da aka aika musu fa yanda kaga yanayin mu haka haka yake shi ba mai girma da tsawo da fadi da garin jiki irin nasu bane amma kuma aka ce je ka musu wa'azi to shine a nan gurin kaga qur'ani yace fa amma adun amma su adawa Allah yace fastakbaru sai suka yi girman kai til ardi wato a duniya bigairil haq ga kuma zalunci shine bigairil haq wa qalu kuma sun ce lokacin da aka tsoratar da su da azaba ko ku bari ko a muku azaba haka annabi hudu ya gaya musu ko ku bari ko a muku azaba ko ku bari ko a muku azaba sai suka yi dariya suka buga kafa suka ce man ashaddu minna quwwa kai hudu kana gani akwai wanda ya kai mu karfi kana ganin a duniyar nan ta maliki yawmiddini ba ka bawushe yace ba to kai a wannan duniyar ta maliki yawmiddini kai kana ganin akwai wanda yake kai mu karfi man ashaddu minna quwwa waye kai mu karfi sai Allah yace ba su amsa awalam yaraw shin ba su sani ba annallaha allazi khalaqahum Allah da ya halice su huwa ashaddu minhum quwwa yafi su karfi kuma Allah da ya halice su shi ya aiko ka da karfin da jikin su da yanayin jikin nasu waye musu to ai yafi su karfi kenan to shine anan gurin Qur'ani yake fada wa kanu sun kasance bi ayatina da ayoyinmu yajhadun suna musu da an karanta ayat sai bas yadda ba inda wanda ya ise tilasta musu su yi imani yazo suna nan sun shirya sai su zauna suna meeting irin kota kwana ko za a kawo musu hari to sai Allah ya ce arab
fa arsalna alaihim riyahan sarsaran fi ayyamin nahasatin linudhikahum adhaban kizi fil hayati dunya
na'am
wala adhabu akhirati akadha wa hum la yunsarun
fa arsalna alaihim riyahan sarsaran fi ayyamin nahasin linudhikahum adhaban kizi fil hayati dunya wa yawmal qiyamati akhza wala azabul akhirati Allah yace akhza Allah madaukakin sarki wato da suka yi wannan cika baki suke ganin kaman cewa ba wanda ya isa yayi musu wani abu in kuma an isa ayi musu sai Allah yace to bari a hada su da daidai su sai Allah ya turo iska ce ta zo ta yi fada da su da Allah ya turo iska ba Adam da yake cika baki yake girgiza kafa ya zauna a dakali yake girgiza kafa ai da iska ta zo ta yayi me shi la ilaha illallah wato kamar Allah kaji wato da tai sama da shi sai ga ba adina wayo kai da kace man ashaddu minna quwwa waye kai mu karfi sai ga daya daga cikin halittun Allah iska da ta zo ta ɗebe su tai sama da su wallahi a sama take tsuntsinka su sai ta fincina kai tayar ta fincina hannu ta fincina duk girman nan nasu haka tayi galgala da su to sun ce man ashaddu minna quwwa to ba Allah ba iska gashi halitta cikin halittun Allah ita ta zo ta wannan din su shi sa anan gurin Allah yace fa arsalna sai muka aika alaihim musu rihan iska sarsaran a cikin iskan kuma akwai ƙara in iskan yazo da ƙaran sai ya kurmantar tukunna duk ba'adan da iskan ya taho wajen shi sai ya kurmantar da shi saboda ƙaran da ke cikin iskan to shine anan gurin Allah tabaraka wataala yake faɗa yake fi ayyamin nasisatin wato a cikin kwanuka marasa masu shu'umtaka wato an ce kaga kaman talata kaman asabar wa'annan ranakun sune nasisat cikin ranuka wa'anda suke masu nahisai to a wa'annan daga talata zuwa asabar a talata da asabar aka musu abinda aka yi musu Allah ya faɗa a wata ayin yana cewa fa amma samud fa uhliku bi dagiya ko wa amma ad fa uhliku bi rihin sarsarin atiya Allah yace sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya wa ja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a fa asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhadhatan rabiya inna lamma tagal ma'u hamalnakum jariya linaj'ala halakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya to kaga shine wannan anan Allah ya sake maimaitawa fa arsalna alaihim rihan ko sarsaran wato muka aika musu iska a cikin iskan kuma akwai ƙara ƙaran kuma mai kurmantarwa Allah ya ce fi ayyamin a cikin waɗansu yinnai nahisatin wato marasa daɗi masu shi'umtaka Allah ya ce mun musu haka ne linudhikahum dan mu dandana musu azabal khizi wato horo na kaskanci a kaskanta su suna ji da girman su yau gashi a sama suna wayyo Allah kaga ai sun zama kaskantattu kenan Allah ya ce fil hayatid dunya a wannan rayuwar ta duniya Allah ya ce wala azabul akhirati amma kuma wannan fa na duniyar nafila ce fadlan tana nan tana zuwa ma'ana wannan azabar da aka musu a duniya nafila ce Allah ya ce wala azabul akhirati azabal lahira da za a musu fa akhza tafi bala'i shine akhza wato tafi karfin irin wannan ta duniya din inda Allah madaukakin sarki ana ka tsaya ko Allah eh ahum la yunsarun din nan wato ba za a taimake su ba za a ba su kariya ba shi sa Allah ya ce wa hum la yunsarun wato ba su da mai kare su ba mai ba su kariya gobe kuma za mu tashi insha Allah cikin wa amma samud kenan fa hadainahum su kuma samudawa bayan adawa aka yi su su kuma annabin su shine annabi salihu su kuma adawa annabin su shine annabi hudu alaihi salam Allah ya taimake mu Allah ya jawo bukatun mu yanda muka yi daidai Allah ya hada mu a cikin ladan yanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam asu bukatu a cikin mu Allah ya sani Allah ya biya mana bukatun mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai tambaya ku
assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
wa barakatuh nan mai tambaya na cewa malam ni almajiri ne to sai na yi farki ana masafa sai na je kuma na shiga cikin masafan ana yi aka yi karatun da ni to amma dai yana nufin kaman shi da gaba samun karatun da to yana limani to sai ga shi kuma a cikin masu karatun an yi karatun da shi to me fassarar mafarkin
to fassarar mutum ya gan shi cikin bayin Allah ko ana sallah ko ana karatu irin haka wato ijaba ne abinda ake kira ijaba shine addu'o'i da fata da yake ta yi to suna gabda a biya masa wa'annan bukatu din suna gabda a biya masa shine fassarar mafarkin kenan
sai tambayen shi na biyu akaramu Allah tambayen shi na biyu sai ya ce yawa tambaya ne akan su mutane ne za su fara tsallake sirati
to mutanen da za su fara tsallake sirati cikin al'ummai ko annabawa
eh sunan su kuma yana da sunan su
a ai waɗanda za su fara tsallake sirati al'ummar manzon Allah ne kuma waɗanda za su fara cikin al'ummar annabin sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Mu'az dan Jabal da Abu Huraira da Abdullah ibn Zubair suna nan sun kai mutum 16-17 su za su fara tsallakewa ko da cikin sahabban daman al'ummar annabi ne za su fara to a cikin su sune waɗannan muka kawo sunayen su dinnan wanda za su fara tsallakewa kafin wasu su zo su fara tsallakewa
sai tambayen shi na uku kuma yace malam mace tana da yaron ciki tana da yaron ciki za ta iya barin azumi
na'am
mace
eh
tana da yaron ciki za ta iya barin
tana da yaro a ciki
yaron ciki ma'ana kamar karamin ciki
to ai ba Hausa sosai ne tana da jinjirin ciki eh za ta iya ajiye azumi in dai har ciki ya riga ya shiga ala ayi hal ai ta shiga cikin waɗanda aka ce su ajiye azumi kenan ko jinjirin ciki ko ya girma duk tana daga cikin waɗanda za su ajiye azumi shari'a ta yarda sai ta ciyar ta ajiye azumi na'am eh ko yana wahalarwa ko bai an ba ta wannan dama yanda ta zaba kaman dattijo ne wanda ya kai shekara 60 an ba shi dama ko ya azumi ko ya ajiye ya ciyar shi ma ko azumin zai wahal da shi ko ba zai wahal da shi ba shine wa alal ladzina yutiquna hu fidyatu da amu miskin dinnan
to tambayen shi aka to wannan mai tambaya ta assalamu alaikum malam
wa alaikum salam
da wacin malam ya sha ruwa lafiya malam ni ne dai mafarki kare yana bi na sai da dai bi kasa na watsa mushi
na'am
ni ne dai mafarki kare yana bi na
eh
sai da dai bi kasa
sai
na watsa mushi
eh to idan mutum yayi mafarkin kare yana bin shi mafarkin ba kyau domin kare yana bin mutum da kuma wannan tsaka da wannan abin gashi nan da suna bai caccanja kala din nan ba hauliya to ya shafi abin da shafi kambun baka ne maita to sai ya dinga addu'a akan Allah ya kare shi na'am
wannan kuma bai tambaya ce assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam
menene auren mutu'a
to
me hukuncin sa
auren mutu'a shine mutun ya auri mace su yi jinga da ita daga wannan lokacin zuwa wani lokaci misali ayi auren na awa biyu ko awa uku in awa uku ta cika ko ya sake ta ko bai sake ta ba aure ya kare ko kuma na wuni daya ko na kwana daya ko na kwana biyu ko na sati daya ko na wata kaza ko na shekara kaza shine ake kira auren mutu'a to da a yakin Khaibara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi auren mutu'a amma daga baya da aka zo kuma sai manzon Allah ya ce daga yau har duniya ta kare haramun ne so da ka ba auren mutu'a dan an samu hadisin yi kuma an samu hadisin hali saboda haka auren mutu'a yanzu ba shi shine kaman auren mace zuwa wani lokaci a zo da sadaki da shedu da mai karba da mai bayarwa haka auren mutu'a yake yanda dai ake wannan auren haka shi ma auren mutu'a yake amma shi yana da ajali ma'ana yana da lokaci ya danganci yanda ma'auratan suka bukata a awa biyu ne zamu yi ko awa hudu ko wuni daya ko kwana daya ko sati daya ko wata daya ko shekara daya ya danganci da yanda suka dibawa kansu to wannan lokacin yana yi ko ya saka ko bai saka ba ya baci to amma a baya ne fa yanzu babu shi
yanzu ba halal bane
a yanzu ba halal bane auren mutuwa ba halal bane
akan makallah wallahi ce assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam
da fatan mallam ya sha ruwa lafiya yace mene ya ake kasuwanci ya halatta kai kasuwanci a online kamar da ake yanzu
eh kamar misali kai ciniki da mutum baka ga kaya ba
ga kayan ba shi bisan ka tura mai kudi to maka kaya
eh to a shari'ance dai a yi ciniki ba kaya ba a gani ba ba a tantance dan banda kan akwai tantancewa a shari'ance in ka gani sai ka duba ya maka eh
haka kala suna turowa ai to so
eh to turo ka gani to in an turo bisa ka'ida abu kaza ne a cikin wannan container ko abu kaza ne a cikin dilan nan da sharadin in ba shi bane ban yadda ba kuma daman ya harkarsa ce shi ma can harkarsa ne za a iya yi
ya halatta
eh ya halatta daman abinda ake magana kaga kaya ka tabbatar akwai kaya to kayi akwai abinda ake kiran shi rukuni a ciniki so da ka ka amuntu da kayan ta yi ma kun yi so ɗaya so biyu misali ya turo maka ka gani ka san yanda kayan yake ka amince ka yarda to shikenan ka tura masa kamar misali kun riga kun goge da cinikin misali ko misali kana ganin kayan yana turo maka kayan ka riga ka saba wani ma zaka ga kafin hakan sai ya je tukunna zuwa na farko ya je ya ga kayan ya tabbatar to in ya zo kawai sai dai dinga tura ana kawo mishi kayan saboda daman ya je ya tabbatar da irin kaya
to sai sake cewa kuma kamar dala ba dala da ake siya ajita ta kara kudi kuma kara siyarwa shi kuma mai hukuncin sa
to ta dala wato kaman iddikari kenan shi abin da aka hana ai iddikarin sa koda a cikin abinci ne ma wato an tantance wasu abincin banda su ma'ana ka sai masara ka aje sai ta yi tsada ka siyar haramun ne saboda abinci ne na yau da gobe haka shinkafa haka banda wake dawa gero amma banda farin wake shi farin wake sinadari ne banda waken suya banda farin wake banda gyada banda bushen tumatir banda riɗi wannan kana iya siya ka boye in ya dan hau eh sai ka siyar a shari'ance amma wanda aka hana ayi iddikarin sa shine kaga shinkafa masara dawa gero kaga wa'annan duk an banda siga shi ma yana cikin wanda aka hana shi ma ai ana amfani da shi sinadari ne banda abin da yake sinadari dan tsakuran shi ake a dan sirka shi kaman gishiri kaga banda shi domin sinadari ne banda wayannan banda su bushashen tumatir misali irin wayannan abubuwan haka mutum dan ya siya ya ajiye lokacin da suka dan hau ya siyar wannan a shari'ance sai dai a kuma ra'ayi da sauransu amma wannan babu wani laifi a
shari'ance
shi a'a ba haramun bane wa dai ai a cikin abincin ma akwai abincin da in ka aje ba haramun bane balle dala ita in ba ita za mu ta gayyara ne to kaga iddikarin dala zai zama kaman iddikarin farin wake ma'ana koye dala aje dala zai zama kaman aje farin wake misali su citta suka numfari wayannan abubuwan duk shari'a dan ka aje su zuwa wani lokaci sun tashi kasiyar babu wani abu sai dai abin da ake so kar a tsananta ne saboda shari'a tana son bawa mai sauki yawa amma ajiyewan ba laifi ba amma lokacin da zaka siyar din kar ka tsananta ka takura kaga ajiyewan da ban sauki kuma da ba to shine shari'a a wannan gefen za a koma babin sauki ne cewa ka ji tausayi saboda Allah yana irhamu min fil ardi yarhamkum man fis sama in kun ji tausayi kun sawwaka shi ma Allah zai ji tausayin ku zai sawwaka to wannan babin sai dai a koma wannan babin amma babin ajiya ba wani nassi karar da yace a wannan haramun ne misali
ya tambayoyin kenan
to Allah ya ce miki Allah ya biya bukatun assalamu alaikum